الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 17 ga watan Sha'ban shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 14 ga watan 5 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da ɗan tambayoyi guda tambaya ta farko dan uwa ke cewa mutun ne lokacin fitar da zakkar sai shin na halatta ya jinkirta fitar da zakkar har akai wata na Ramadan sannan ya fitar da zakkar a cikin watan kwata kwata baya halatta zakka ibada ce wanda ubangiji subhanahu wataala ya kayyade mata lokaci wanda jinkirtar da ita daga lokacinta baya halatta sai da larura da zaran lokacin fitar da zakka yayi to ya zama wajibi mutum ya fitar da ita dan haka ake bukatar dan kasuwa yayi kokari ko mu ce mai dukiya yayi kokari ya kididdige dukiyarsa kafin lokacin zakka ya ware dukiyar lokaci yana yi wato sai ya fitar da zakka gaggauto da zakka yana halatta kafin lokacinta musamman lokacin da jama'a suke cikin yanayi wanda yake na kunci don haka malamai suka ce idan jama'a na cikin kunci an so mawadata su gaggauta fitar da zakkarsu kafin lokacin yayi da wata biyu da wata uku har ma zakka ta shekara biyu mutum yana iya fitarwa lokacin da aka samu jama'a suna cikin hali wanda yake mawuyaci mutum sai ya lissafa dukiyarsa ya fitar da zakkar bana da zakka ta shekara mai zuwa an gane ko kamar yadda hadisi ne tabbatacce Al-Abbas ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda an karbi zakkarsa ta shekaru biyu dan haka da yawa akwai kuskure na wasu ƴan uwa daga cikin musulmi musamman mawadata sun maida wato watan fitar da zakkarsu cikin Ramadan ba dan komai ba kwa domin jahilatan lamarin zakka wasu sun dauki cewa kwata kwata ita zakka ana fitar da ita ne a cikin wata na Ramadan in ba a Ramadan ba ba a fitar da zakka wasu kuwa sun san da haka kin amma wani wayo ne da dabara wanda kuma ba dabi'a bace ta mumini wayo da dabara dabi'a ce ta yahudu shi wata na Ramadan wata ne wanda yake zaune da gindin kansa wata ne wanda yake ma'abucin albarka yana daga cikin abinda aka sunnanta mana a cikin wata na Ramadan wato shine ciyar da dukiya kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala ya dabi'antar da shi akan dabi'a ta kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai gaya ya kai mutuka a wajen kyauta amma kyautarsa wato na lullunka a lokacin da wata na Ramadan ya kama kamar yanda hadisi yana cikin sahihul bukhari don haka ake bukatar mawadata in wata na Ramadan ya kama su ware wani kaso ne kauri daga cikin dukiyar su su ciyar da ita fi sabilillah. Amma ba maganar zakka ba, wannan ana maganar ciyar da dukiya, ka ware wani kaso na musamman ka ciyar da shi a cikin wata na Ramadan. Amma ita zakka tana da alaka da watan da dukiyar mutum ta kai nisabi. Me ake cewa nisabi? Shine gwalgwadon da ke isa a fitar da zakka, domin duk a lokacin da bawa dukiyar shi ta kai gwalgwadon zakka, to a wannan lokaci ne zai kayyade cewa watan shi na zakka. Misali, yanzu muna cikin wata na Sha'ban, na fara kasuwanci da kudade na basu wuce jika 500 ba. Jika 500 ko bata kai ba nisabi a wannan lokaci, domin gwalgwadon abin da ke isa zakka a wannan shekara ya sha bamban da abin da ya gabata a waccan shekara. Gwalgwadon zakka a waccan shekara shine miliyan 1,275,000, domin an gane ko a wannan shekara kuma miliyan 1,190,000 kenan, miliyan 1,210,000 ba goma, domin shi nisabi na zakka, zakka ta kuɗi yana bin hawan zinari da saukar shi yanda farashin ta yake a kasuwanni. Ita ko zinariyar kusan kala uku ce ko zuwa hudu, kamar yanda masanan masu aikin ta suka faɗa mana, suka ba mu labari. Akwai zinariyar da suke kiranta bentikat, ita wannan ba a cika samun ta ba anan. Sannan akwai wadda ake kiranta bentiyan, an gane ku, ita ma ana samun ta anan sai dai ba sosai ba. Sannan akwai wadda suke kiranta diziwit, wannan ita ce aka cika samu anan. Sannan akwai kasa da ita wadda ake kiranta kator, to ita wadda take bentiyan lamba 21, abinda ake sayar da gram ɗinta a kasuwa ta bayan fage jika 20 ba daya, jika 19 ake sayar da ita a kasuwa ta bayan fage kenan. Amma in a irin kamar kasuwanni na duniya farashin ta yana iya wucewa haka. Ita ko wadda take 18 dizit kenan, ita kuma abinda ake sayar da ita a bara gram ɗinta jika 15, to abana ya sauka jika 14 yake. Sannan ita wadda take kator, ita kuma gram ɗinta baya wuce jika 10. To don haka sai muke ɗaukan tsakatsakiya ita lamba 18 kenan, da ita muke kiyasta gwalgwadon nisabi na zakka. Shi kuma adadin gram ɗin da yake isa a fitar da zakka daga cikin zinari shine gram 85. Gram 85, inda za ka lissafa jika 14 sau 85, shi ne zai baka miliyan 1,190,000, ko ka ce da gomiya 9 kenan. Me yasa muka ɗau tsakatsakiya? Kamar yanda al'imamu Zuhri, Allah ya ji kansa, hadisi na cikin Sunan Tirmidhi, yana faɗa yana cewa mai karɓar zakka idan ya je wajen mai dukiya, musamman dukiya ta 2,000, yace ya kasa waɗannan 2,000 kashi uku. Kashi na farko su ne zaɓaɓa daga cikin garken, sannan kashi na biyu wato su ne matsakaita, kashi na uku su ne koma baya a cikin garken. Sai ya karɓi zakka daga cikin wato matsakaitan 2,000. Don haka anan kenan muka bar waccan lamba 21 domin ba a cika samun ta anan. Lamba 18 ita ce tsakatsakiya wadda aka cika samun ta anan. Lamba 14 ita ce kasa, ita ce koma baya, wanda gram ɗinta baya wuce jika 10. Don haka dai gwalgwadon nisabi na zakka shine miliyan 1,190,000 kenan a wannan lokaci da muke magana. Kuma ba mamaki nan da zuwa ɗan lokaci ya hau ko ya sauka. Don haka duk lokaci zuwa lokaci akan bibiya a tambaya nawa farashin zinari yake a yanzu. To don haka a takaice abinda muke so mu gane, ita zakka tana da alaka da watan da dukiyar mutum ta zamanto nisabi. Shine na yi misalin cewa a wannan wata na Sha'ban na fara kasuwanci da kudade na basu wuce ba jika 500, kaga jikadari biyar bata kai gulgudan zakka ba. Aka zo Ramadan, Shawwal, Zulqa'da, a cikin wata na Zulhijja, wata na hudu, na sayi wasu kaya na sayar sai na samu riba, da na lissafa da kayan da suke buna da kudaden da suke hannuna, da na lissafa sai na ga na samu miliyan 1 da jikadari biyu. To a lokacin nan sai na rubuta a watan Zulhijja dukiyata ta zama nisabi, sai na ci gaba da lissafi, in Zulhijja na baki ya dawo dukiyata ta kai gulgudan zakatu, zakata zama wajibi a kaina. Ba zan yi lissafi da cewa cikin watan Sha'ban na fara kasuwanci, a'a, watan da dukiyarka ta zama gulgudan zakka shine watan zakkarka. Kaga kenan ni wani wata ni na wani zakka kenan watan Zulhijja ne, domin a cikin watan Zulhijja dukiyata ta zama lissafi. To dan haka da yawa daga cikin mawadata watanin Ramadan ba shi bane watan zakkas, amma sun dawo da zakka a cikin watanin Ramadan. Dan haka abinda muke so mu gane, abinda ake da bukata ga mawadata su ware wani kaso na dukiyarsu su ciyar da shi a cikin wannan watanin Ramadan, su nemi sakamakon lada ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, musamman ciyar wanda tafi kowace ciyarwa shine ciyar da abinci. Ciyar da abinci, misali abinci a ba mutum in ma danyensa ko kuma da shekensa a cikin irin wannan wata wanda yake mai albarka watan da zai kama. Kamar yadda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka ce da shi ayyul islami khair, wace tada ce daga cikin tadodin musulunci tafi kowace, ko ka ce wace dabi'a ce daga cikin dabi'un musulunci yafi kowanne. Manzo Allah sai ya ce tudu in qa'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'ri. Manzo Allah ya ce ka ciyar da abinci ga mabukata, kai sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba. Hadisin yana cikin kitabul iman a cikin sahihul bukhari. Dan haka dai a takaice abinda muke so mu sani, duk wanda lokacin zakkashi yayi to baya halatta ya jinkirta fitar da zakka ya maida ta cikin watanin Ramadan. An gane ko ya fitar da zakkar shi a lokacin da dukiyar shi ta zama nisabi. In ku an yi dace da cewa a cikin watanin Ramadan ne dukiyarka ta zama gwargwadon zakka, to wannan ba laifi ba ne, kenan watanin Ramadan shi ne watan zakkarka. Amma karka wadatu da wannan fitar da zakkar. Idan kana da wato wani kaso na dukiya, ka yi kokari ka ware na musamman ka ciyar da shi, ka nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Kuma koda a ce ma misali watan na Ramadan shine watan zakkarka, bayan ka fitar da zakkar kenan ka yi kokarin ware wani kaso na dukiya dai kamar yadda muka faɗa. Tambaya ta biyu dan uwa ke cewa, menene matsayin wani azumi da ya gani ana yi a cikin wannan wata idan ya raba tsaka 15 ga watan Sha'ban? Akwai wani azumi wanda galibi malaman bid'a sukan yada shi ta hanyar kafafen yada labarai, wanda da yawa daga cikin jama'a ba su san da shi ba, amma an yi kokari an yada guba a tsakankanin jama'a. Wannan azumi kwata-kwata ba ya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda suke kiran shi a Hausa ginshiki. Ginshiki suke kiran shi a Hausa, har ma wasu suna kiran shi azumin zaguwa. Wai an so ga wanda yayi wannan azumi yayi buɗe baki da naman zaguwa, in bai samu yayi da kwa. Wai suke cewa daren nisfu min Sha'ban, wato wai shine daren da ake karkasa al'amurra abinda zai wakana a cikin tsawon shekara, shine at-taqdiru sanawi. An gane ku? Domin akwai at-taqdirul umri, akwai at-taqdirus sanawi, akwai at-taqdirul yawmi, kamar yadda nau'i ne na alƙadarin Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, cewa a wannan dare na nisfu min Sha'ban, wato Allah yake kaddara abubuwan da za su wakana a cikin wannan shekara, da wanda za a azurta, da wanda za a talauta, da wanda za a bashi lafiya, da wanda za a dora masa rashin lafiya, da wanda za a karbi rayuwarsa, da wanda za a rayar da shi da dan wuta da dan aljanna. Wai duk a wannan dare ne ake kaddara ba? kwata-kwata ba a wannan dare ba ne. Nassi na Al-Qur'ani ya tabbatar mana at-taqdirus sanawi a cikin daren Lailatul Qadr ne ake yi. Ubangiji Ta'ala yakan karkasa duk abin da zai wakana a cikin shekara. A wannan dare na Lailatul Qadr ne Ubangiji Subhanahu wata'ala yake kaddarawa. Kamar yanda Ubangiji Subhanahu wata'ala na faɗa a can cikin suratul Dukhan. Ubangiji Ta'ala ke cewa Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ubangiji Ta'ala yace inna anzalnahu, lalle mu ne muka saukar da wannan littafi na Al-Qur'ani daga lauhul mahfuz zuwa samar duniya wani daki da ake kiran shi baitul izza, kamar yanda hadisi yazo daga Abdullahi dan Abbas. Shine Ubangiji Ta'ala yace inna anzalnahu, lalle mu ne muka saukar da wannan Al-Qur'ani fi lailatin mubaraka, a cikin wani dare wanda yake ma'abucin albarka. Ubangiji Ta'ala yace inna kunna munzirin, lalle mu mun kasance masu galgadin bayi ne, cewa kowa ya kiyaye kansa, kowa ya kokari ya tanada ma kansa kafin yinin alkiyama yanzu. Sai yace fiha yufraku, a wannan dare ne ake karkasa kullu amrin hakim, dukkan wani al'amari wanda yake kyautatacce ko kace abin kyautatawa, a cikin wannan dare ne Ubangiji Subhanahu wata'ala yake zartar da shi daren Lailatul Qadr. To dan haka da yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, wani dare ne ake nihi lailatin mubaraka? Shine daren Lailatul Qadr, domin a shine Allah ya saukar da Al-Qur'ani. Kamar yanda yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr. As-sura. To haka can cikin suratul Baqara Ubangiji Ta'ala ya faɗa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinati min alhuda wal furqan. Don haka daren Lailatul Qadr shi kuma a cikin wata na Ramadan yake. Don haka dai a takaice wannan dare na nisfun min Sha'ban babu wani azumi da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma babu wasu nafilfili kamar yanda su waɗannan malamai suke rabawa. Wai tsakanin magariba da isha mutum zai yi raka'a ko hudu ce, kowace ga iya adadin abin da zai karanta na sura ta Al-Qur'ani, har da wata addu'a keɓantacciya wai da za a yi a irin wannan lokaci. Wannan kwata-kwata bai zo ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daren nisfun min Sha'ban babu wani abu da aka shar'anta na ibada, sai dai Allahumma in kana azumin 13 14 15 to zaka yi azuminka, amma da sunan cewa azumin wato rabin wata na Sha'ban, wannan kwata-kwata bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don hadisan da suka zo akan shi hadisai ne waɗanda suke da ƙarya, wanda kuma galibi inda ake samun su cikin irin waɗannan littattafai, tanbihul ghafilin, irin su durratun nasihin, irin su ihya'u ulumuddin, irin su qurratul uyun, irin su raudul fa'iq, irin su khazinatul asrar, waɗanda dukkan su da manne littattafai ne, irin su bada'i'uz zuhur, littattafai ne wanda aka lauce su da hadisai waɗanda suke da ƙarya. Don haka malamai suka ce a kiyaye irin waɗannan littattafai. Tambaya ta uku dan uwa ke cewa wai mutum ne yake da mata hudu sai ya saki biyu, shin haka ne baya halatta yayi aure sai sun gama idda? Idan sakin da ya ma kowace daga cikin su bai kai uku ba, misali saki ne na farko ko saki ne na biyu, to baya halatta yayi aure sai sun gama idda? Ba ma biyu ba ko ɗaya ya saki, baya halatta yayi aure sai sun gama idda? Ba ma ɗaya ba ko ukun ya saka gaba ɗaya musu saki ɗaya ɗaya ko ya musu saki biyu biyu ya zauna da ɗayar, to baya halatta ya ƙara wani aure sai sun gama idda? Menene dalili? Saboda ita mace matukar tana cikin idda, in dai saki bai kai uku ba, to matsayin mata take ga wannan miji da ya sake ta sai an kai lokacin da ta gama idda, domin yana da ƴancin ya ce ya dawo da ita. Kaga yanzu misali mutumin da yake da mace hudu sai ya saki ɗaya, saki ɗaya ko saki biyu, kafin ta gama idda idan ya je ya auro wata mata kenan, aka ɗauki mata nawa gure shi? Mata biyar. ko kuma yana da mace hudu sai ya saki biyu, biyun ya musu saki ɗaya ɗaya ko ya musu saki biyu biyu kafin su yi gama idda, yaje ya auro ɗaya ko kuma ya auro biyu. Kaga in biyu ya auro a takaice mata shida gare shi, in ɗaya ya auro kenan yana da mata biyar. Mu ko muminai iya inda Allah ya taka mana burki mace hudu, baya halatta mumini ya dora akan mace hudu, ya dada akan mace hudu. Don haka a takaice ita mace idan aka sake ta in dai tana cikin idda, saki wanda yake kuma bayan uku kenan matsayin mata take ga mijin da ya sake ta, domin yana da yancin da zai ce ya dawo da ita, kuma dole ta dawo. Idan ta ce ba za ta koma ba, dole ta rama masa sadakinsa a yi kulu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen, mun gama wato babi na 160, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na mustahabbancin yin wa'azi wato a makabarta lokacin da ake binne mamaci. Kafin a gama binne mamaci, ana buƙatar a samu wani daga cikin jama'a wato ya ribanci wannan dama ya galgadi jama'a. Me yasa? Saboda lokaci ne wanda zukatan jama'a a buɗe suke, kuma mahalli ne wanda yake na samun karɓuwar wa'azi, saboda al'amari ne ga ya ra'ayul ayn, gawa ga ta nan a shimfiɗa a gabanka, kuma ga rami an gina, kuma ka tabbata kai ma nan ne makomarka. To dan haka ake buƙatar a ribanci wannan dama, wato a ɗan ja hankalin jama'a, a galgade su, a tunatar da su makomarsu lahira. Kamar yanda Aliyu Allah ikara masa yadda ke faɗa cewa mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata jana'iza a makabarta ta baki. Makabarta ta baƙi ita ce makabarta ta mutanen Madina, wadda ake kiranta baƙi ulgarkad. An danganta ta izuwa wannan itaciya da ake kiranta algarkad. Mun yi bayani a baya, itaciyar tana kama da gawo amma ba gawo bane, kuma itaciya ce daga cikin itacen Yahudu, kamar yadda bayani ya gabata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa hadithun na cikin Sahihu Muslim. Manzon Allah ke cewa kiyama ba za ta tabbata ba sai an kai musulmi sun yaƙi Yahudawa sun fatattake su. Manzon Allah ya ce har sai an kai ba Yahude na laɓewa bayan dutse ko itaciya, dutse ko itaciya wanda ba Yahude ya laɓe a bayansa, Ubangiji ta'ala zai sanya ya yi magana ya ce ya musulmi, ya ce ya kai musulmi, taho ga ba Yahudi a baya na zo ka gama da shi. Manzon Allah ya ce sai itaciya ɗaya ɗaya ita ce ba za ta faɗa ba, ita ce itaciyar garkad. Manzon Allah sai ya ce fa inna ha min shajaratil yahud, domin tana daga cikin itacen Yahudawa. Wani dan uwa da muka zauna da shi dan Filistine a jami'ar Madina shine yake faɗa mana, ya ce galibin abin da Yahudawa suke dasawa na itace a yau a wannan yanki nasu ita ce itaciyar garkad, saboda sun tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq ne, me gaskiya ne game da abin da ya faɗa, kuma abin gaskatawa ne. Amma me ya hana su gaskata shi? Wato girman kai da hasada, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wadda kasirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa, am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlihi faqad ataina ala ibrahima al-kitaba wal hikma wa atainahum mulkan azima, dan haka cutar hasada ba kai ba Yahudi ba, ba wanda ya kai ba Yahudi hasada, ba wanda ya kai ba Yahudi hasada. To dan haka shine anan Aliyu Allah ikara masa yadda yake cewa mun kasance a wata jana'iza a makabarta ta Baqi'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya iso gare mu, fa qa'ada, manzon Allah sai ya tsugunna, wa qa'adna hawlahu, yace mu ma sai muka tsugunna a gefin sa. wannan gaba tana tabbatar mana halaccin tsugunnawa domin yin wa'azi wato a lokacin da aka zo jana'iza. An gane ku? Amma sharadi malamai suka ce kada tsugunnawar ta kai cutar ga mamata. Idan ka san in ka zauna za ka zauna ne akan kabari, to baya halatta ka zauna, iya abin da ya kamata kai tsaye ka saurari wa'azi. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa, yana cewa la tajlisu ila al-qubur, la tajlisu ala al-qubur, sai ya ce wala tusallu ilaiha. Manzon Allah ya ce kar ku zauna akan kabura, kuma kar ku sanya kabari gaba ku salla. A wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa ɗayanku da zai zauna akan garushin wuta ya kona tufafinsa, ya iske gangan jikinsa, ya kona fatar, shi ya fiye masa alkhairi da ya zauna a kan kabari. Don haka dai a nan da ya ce wa ƙa'ada, manzon Allah ya zauna, fa ƙa'ada, manzon Allah ya tsugunna, wa ƙa'adina haulahu, muka tsugunna gefinsa. Kenan, wannan yana nuna abinda yake sunna game da wannan wa'azi, abinda ya kaushi ne wato a tsugunna, kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsugunna, kuma sahabbai suka tsugunna a gefinsa. Sai ya ce wa ma'ahu miksara, wato tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato akwai wata 'yar sanda. Idan aka ce miksara, wato ita ce sanda wadda take da kai wanda yake lankwasheshe, wadda a Hausa ake kiranta gura kenan. Fa nakasa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunkuya kansa, wa ja'ala yankutu bi miksaratihi, manzon Allah ya haɗi yana tsatsaga ƙasa wato da wannan 'yar sandar da take hannun shi. A hadisin Al-Bara' ibn Azib, manzon Allah sai ya zamanto ya daga dibinsa sama ya sadda, yana tsatsaga ƙasa da wannan kara da yake hannunsa. Summa qala, sannan manzon Allah sai ya ce ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal janna. Manzon Allah ya ce kusan da cewa babu daidai da mutum ɗaya daga cikin face tuntuni an rubuta mazauninsa na wuta idan ɗan wuta ne. Haka idan ɗan aljanna ne tuntuni an rubuta mazauninsa na aljanna, tuna Allah ya gama ya hukunta. Wanda hadisi na cikin Sahihu Muslim, kafin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci halittu da shekara 50,000, tuntuni Allah ya kaddara iya abinda zai kaddara ma bayansa duniya da lahira. Shine yace kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana, qala wa kana arshuhu 'ala al-ma. Maza Allah yace tuntuni Allah ya rubuta duk abinda yake nihin kaddara ma bayansa kafin ya halicci samai bakwai da kasai bakwai da duk abinda yake tsakaninsu na halittu da shekara 50,000, a lokacin nan al'arshin sa yana kan ruwa. Dan haka dan wuta tuntuni Allah ya gama ya rubuta cewa dan wuta ne, dan aljanna tuntuni Allah ya gama ya rubuta cewa dan aljanna ne kafin ya halicci saman bakwai da kasan bakwai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000. Shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana, yake cewa ma minkum min ahadin, kusan da cewa babu daidai da mutum ɗaya daga cikin ku, illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal janna, tuntuni an rubuta mazauninsa na wuta, kenan in kana min ahlin nar, idan dan wutan ne, wa maq'aduhu minal janna, kuma in dan aljanna ne shi ma tuntuni an rubuta mazauninsa na aljanna. Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Fa qalu ya rasulullah, sai sahabbai suka ce ya manzon Allah, afala natakilu ala kitabina, shi yanzu ba za mu dogara ba a kan littafin mutum da Allah ya riga ya gama komai, in ɗan wuta ne ba yanda za a yi daman ɗan wuta ne, in ɗan aljanna ne tuntuni an gama ɗan aljanna ne, shi yanzu ba za mu dogara ba a kan abin da Allah ya riga ya gama kawai, mu me yake kafa mu daina aiki? Su iya abin da sahabbai abin da ya zo a tunaninsu kenan. Tunda in Allah ya riga ya kaddara cewa kai ɗan wuta ne, ko da ibadarka ta kai ibadar manzanni gaba ɗaya, to ba yanda za a yi wannan ibada ta hana ka shiga wuta a gobe kiyama. Haka kasancewar in ɗan aljanna ne, duk kafircin da zai yi to wannan ba zai hana shi shiga aljanna a ƙarshe sai ya cika da imani. Suka ce to ba za mu dogara ba akan iya abinda Allah ya rubuta mu daina aiki? faqala sai manzo Allah yace a i'malu, manzo Allah yace ku zage ku ci gaba da ayyukan da aka shar'anta muku. Fa kullum muyassaru lima kulikala, kowanne da dan wutan da dan aljannar, manzo Allah yace an hore shi ga abinda aka halicce shi saboda shi. Duk wanda Allah ya halitta ya kaddara masa cewa dan aljanna ne, to Ubangiji ta'ala yayi alƙawarin hore shi da saita shi akan hanyar da ba za ta taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama. Haka wanda Allah ya halicce shi ya kaddara cewa dan wuta ne, to Ubangiji ta'ala zai hore shi ya saita shi akan hanyar da ba za ta taka burki da shi face wuta a gobe kiyama. Don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ku i'malu, ku dai ci gaba da aiki, ku aikata iya abinda aka shar'anta muku, sai yace fa kullum yasaru lima kulikala, kowanne da kowa sani. Manzo Allah yace an hore shi ga abinda aka halicce shi saboda shi. Manzo Allah sai ya karanto ayoyin da ke cikin suratul layl, fadar Allah subhanahu wata'ala, fa amma man a'ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastagna wa kadzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Ubangiji ta'ala yace fa amma man a'ata, sani dai wanda ya bayar da dukiyarsa ga waɗanda suka cancanta a ba, wattaqa ya tsara dokokin Ubangijinsa, iya abinda aka shar'anta masa nayi yana yi bakin gwalgwadon ikonsa na hannuwa yana hannuwa, wa saddaqa bil husna ya gaskata da mafi kyawu, ita ce kalima ta la ilaha illallah. Ubangiji ta'ala yace fasanyassiruhu lil yusra, Ubangiji ta'ala yace mun dau alƙawarin hore shi da saita shi ga hanya mafi sauki wanda za ta kai shi aljanna a gobe kiyama. Sai yace wa amma man bakhila, sani dai duk wanda yayi ruwa game da abinda Allah ya wadatar da shi na dukiya, ya tsuce bakin aljihu, wastagna yaga cewa shi ya wadatu baya buƙatar komai a wajen kowa, wa kazzaba bil husna ya ƙaryata game da mafi kyawu, ita ce kalima ta la ilaha illallah. Ubangiji ta'ala ya ce fasanyassiruhu lil usra, da sannu za mu hore shi mu saita shi ga mafi tsanani, ita ce hanyar da ba za ta taka burki da shi face wuta a gobe kiyama. Don haka mun yi bayani a baya, aikata ayyuka na alkhairi, ayyuka na ibada, sababi ne na dacewa da gidan aljanna. Don haka idan ka samu kanka akan hanya ta ƙwarai, kana tsara dokokin Ubangijinka bakin gwalgwado, to wannan ka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka kubuta game da ƙarfinka da dabararka, kuma ka yi ta'addu'a akan cewa Ubangiji ta'ala ya tabbatar da dugadaganka akan wannan hanya ta gaskiya har izuwa mutuwa. Idan mutum ya samu kansa a hanya wadda take ta banza, wal iyazu billahi, Allah ya kare mu, to yayi gaggawa ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya dawo kan hanya ta ƙwarai kafin lokaci ya ƙure masa. Dan haka duk wanda ya kama hanya ta ƙwarai, to Allah yayi alƙawarin zai tabbatar da shi, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama almuhsinin. Dan haka dai a takeice, kuma wannan hadisi bugo da ƙari yana nuna mana haramcin mutum ya kafa hujja da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan ayyuka na sako. An gane ko? Mutum ya saba ma Allah ya ce ai Allah ne ya kaddara mu, to wannan kwata-kwata haramu ne, baya halatta. Ba a kafa hujja da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan aiki na sako. Misali, mutum ya je ya sha giya ko ya yi kisan kai sai ya ce Allah ya kaddara, ko ya je ya yi sata sai ya ce Allah ya kaddara masa, to wannan haramun ne ka kafa hujja da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan aiki na sako. Malamai suka ce duk wanda ya kafa hujja da alƙadarin Ubangiji akan aiki na sako, idan wannan aiki na sako aiki ne wanda Allah ya shar'anta haddi, to sai a zartar masa da haddi. In yace to kaka haka Allah ya kaddara mu abu, kuma ku zo ku yi mun haddi, sai a ce masa haddin da aka maka shi ma Allah ne ya kaddara shi. Dan haka dai a takeice, wato alilliba ake tafiya, wannan kuma hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala da ya ɓoye ma bawa ƙarshen al'amuransa, haka nan da ya ɓoye ranar mutuwa, to wannan duka hikima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin kowa ya zage wato a cikin ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وصلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنهر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي رواه مسلم وقد سبق بقوله قال الشافعي رحمه الله ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن وإن ختم القرآن عنده كان حسنا wato malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mustahabbancin yin addu'a ga mamaci bayan binne shi an gane ko ma'ana bayan binne mamaci a tsaya ayi masa addu'a sannan sai yace wal qudi inda qabrihi sa'atan wato da tsugunnawa a gun kabarinsa gwalgwadon sa'a me yake nihi da sa'a ba yana nihi da sa'a kamar yanda sa'a sananna a gun mu a yau minti 60 shine sa'a guda idan aka ce sa'a shine alqit'atu minaz zaman wani yanki na zamani kenan sai yace liddu'a ilahu domin yi masa addu'a wal istighfari da roka masa gafara wal qira'ati yace da karanta masa alqur'ani haka dai malam ya faɗa to shine anan sai yazo da hadisin Abu Amr waqila Abu Abdullah a wata faɗa aka ce Abu Layla wannan sabani ne aka samu game da alkunya ta Usman Allah ya kara masa yadda Usman ibn Affan khalifa na uku daga cikin khalifofi hudu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa yadda na fada kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza faraga min dafnil mayyit Usman ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci a wani lokaci ne ake gama binne mamaci bayan an hira kasa an yayyafa ruwa akan kabarin menene matsayin yayyafa wannan ruwa da ake dan kada iska ta shekar da wannan kasa kenan ta bage shine hikima da ake dan yayyafa ruwa ba an gane ko wai ba dan mamacin ya dan yi sanyi ba a'a wani mawaki yake cewa man yahuni yasuhulul hawanu alaihi mali jurhin bi mayyitin ilamu yace duk wanda ya wulakantar da kanshi to wulakanci sai ya zama abu mai sauki ne a wajen shi duk wanda bai darjanta kanshi ba duk abin da za a masa na wulakanci ba zai damu ba yace yanda ka san mamaci in an tsaga jikin shi an mushi rauni baya jin raɗaɗi to haka duk mutumin da ya yadda kanshi duk abin da za a masa na wulakanci shi bai damu ba to mamaci naka tsaga jikin shi bai san ba ma ka tsaga dan kai ya fa masa ruwa wani sanyi zai yi hikima ta yayyafa wannan ruwa shine dan ya zamanto kasar ta gane kenan in ma iska ta bi ta kan kabarin ba za ta shekar da kasar ba kenan lokacin da aka mai da kasa aka yayyafa ruwa kenan an gama binne mamaci kai jiran cewa sai malam ya tsugunna ya karanta ayatul kursi a hinu ya dan zagaya an dan rike an kewaye kabarin wasu kuma a diga da sauran wannan shi ma karka yi jiran shi baya da asali a addini mun halarci wata jana'iza wani daga cikin limaman garin nan sai aka leka masa hilan domin yayi ayatul kursi ya kewaye kabarin da aka bashi hilan sai ya jefar da shi da ya gama addu'o'insa sai yake fada yake ce ma jama'a wannan kewaye helo da muke yi ayatul kursi ce daurin dawa ne muke yace da namun daji suna kusa da gari idan an binne mamaci namun daji sukan zo su tona shine muke karanta ayatul kursi mu kewaya mi daurin dawa dan ka wani naman dawa ya zo ya tona yace to amma yau babu naman dawa kusa da gari kuma ga yadin makabarta a kewaye suke to kasancewar asali ma fa ba wannan ba daman shi wannan daurin dawan da suke kwata kwata bai da asali a addini an gane ku bai da asali a addini daurin dawa tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu in zaka fita daga gidanka bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah zaka ji lafiya da izinin Allah ka dawo lafiya hatta da shaydani in kun hadu da shi akan hanya to zai kauce ya bar maka hanya ina kai ina shi to amma maganar wannan nazawa a ce wai a karanta ayatin kursi wai a zagaye kabarin wai da sunan daurin dawa wannan kwata kwata baya da asali a addini kamar yanda wani malami yake ba mu labari kauyawa abinda suke yi din sun binne mamaci sukan zo su zagaye kabarin da igiya sai su zagaye shi da igiya idan naman daji ya zo ya dan fara tonawa da zaran wannan igiya ta murkayi da farcin shi sai ya zagure ya fita da gudu shi in ya ga wannan igiya tsammani yake tarko ne a kai bai ya kusanta saboda yana da wayo yana da hankali ya san tarko ne a kai daga ya ji wannan igiyar ta dan zargu da wannan kishi sai ya zagura ba zai tona ba shine asali abin da suke yi shine kina ake kewaye hedowar to dan haka kenan anan in aka ce gama binne mamaci shine kenan bayan hira kasa kenan ba maganar kai hiran cewa sai an mun zagaye wani helo kawai tsayuwa zaka yi kafara addu'a kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu shine anan Usman Allah ya kara masa yadda ke cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya gama binne mamaci وقف عليه كوكرنت لاروچين da kyau chai waqafa alaihi shin chai jalasa alaihi jalasa ilaihi lafazin waqafa an ciro shi ne daga alwuquf alwuquf ko yana da bambanci da aljulus idan aka ce aljulus zama ko in aka ce alquud tsugunnawa amma in aka ce alwuquf wato shine tsayuwa sanin hanya ya kusanko kenan anan mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ya kamata a tsaya a fahimci larabcin da kyau kuma Usman ne Allah ya kara masa yadda ya rawaito mana shayi kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza faraga idan ya gama min dafnil mayyit binne mamaci shayi waqafa alaihi sai manzon Allah ya yi tsaye akan kabar shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan rayuwarsa karantarwa ce ga mu'minai abin da yayi shine mai kyau abin da ya bari shine mara kyau laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira shin jana'iza ibada ce ko ba ibada bace ibada ce to anan ibadar ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana kaifiyarta dan haka ita wannan addu'a iya abin da yake sunna yin ta a tsaye shine sunna tsugunnawa wannan sabanin sunna ne yanzu babe da ya gabata wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a makabarta shin a tsaye wannan wa'azi tsugunnawa idan haka malamai suka ce in za a yi wannan wa'azin a tsugunna shine sunna an gane ko a tsugunna a yi wannan wa'azin shine sunna dan haka anan in an gama binne mamaci in za a yi masa addu'a to yin wannan addu'a a tsaye shine sunna tsugunnawa domin yin wannan addu'a sabanin sunna ne shine yace waqafa alaihi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya akan kabarin wa qala astaghfiru li akhikum manzon Allah sai ya fada ga sahabbansa yace ku roka ma dan uwanku gafara wasalu lahu at-tasbita ku roka masa wato samun tabbacin bada amsa fa innahu al'ana yus'al domin a yanzu za a yi masa tambaya fa innahu al'ana yus'al aysa yus'al domin a yanzu za a yi masa tambaya to dan haka anan Malam ya zo da wannan hadisi dan ya nuna mana yin addu'a ga mamaci bayan binne shi, wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma yin wannan addu'a a tsaye shine sunna. Allahumma sai dai in mutun yana da larura ba zai iya tsayuwa ba, to wannan ba dai yana iya tsugunna ba. Sannan kuma yaya ake addu'ar? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar mu karazi da sai da ya nuna mana ga addu'ar da zamu ma mamaci bayan mun binne shi. Shine yace istaghfiruli akhikum, ku roƙa ma dan uwanku gafara. Ku roƙa ma dan uwanku gafara. Yaya zamu kwatanta wannan umarni da manzon Allah ya mana cewa ku roƙa ma dan uwanku gafara? A larabci sai mu ce Allahumma ghafir lahu. Allahumma ghafir lahu. So da yawa zaka ji wani wani yana cewa Allahumma ghafirhu. Allahumma ghafirhu wannan kuskure ne. Lafazin ghafara ya ta'adda bil harf. An gane ko sai dai ka ce Allahumma ghafir lahu. Ya Allah ka gafarta masa. Sai ya ce wa sallu lahu tathbita. Ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa dacacciya, fa innahu al'ana yus'al. Manzo Allah yace domin a yanzu za a yi masa tambaya. To anan da yace wasalu lahu tasbita, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa. Yaya zamu kwatanta wannan umarni? Shine mu ce Allahumma tsabbitu. Allahumma tsabbitu, ya Allah ka tabbatar da shi da fada wadda take matabbaciya. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ke fada, yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Ubangiji Ta'ala na tabbatar da bayinsa waɗanda suka yi imani da shi da fada matabbaciya a rayuwarsu ta duniya da makoma lahira. Haka idan aka shigar da bawa cikin kabari aka masa tambaya, Ubangiji Ta'ala kamar yadda ya tabbatar da shi da wannan fada matabbaciya kalima ta la ilaha illallah, to haka a cikin kabari in an tambaye shi zai bada amsa mai dacewa. To shine kenan iya addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu anan. Shine bayan gama binne mamaci kenan za a tsaya akan kabarinsa. Tsayuwa za a yi, kowa ya yi tsaye ya daga hannu ya yi addu'a. Mabudin addu'a kamar yadda yake abu ne sananne, wato shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma anan hallo zaka gane kuskuren wasu daga cikin limammai waɗanda zaka ji su yin kahin ayo inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wannan ba wurin ta bane, kamar yadda karin bayani zai zo. Aya ce ta Al-Qur'ani ka karanta, amma ba wurin karanta ta bane. Iya kawai abinda kowa zai yi sai yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mabudi ne na addu'a, kuma sababi ne na samun karɓuwarta. Idan kai wannan salati a kadan ka maimaita wannan addu'a su uku, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbitu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbitu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbitu, inda Hausa zakai, inda Larabci zakai a takeice kenan. Ko kuma ka ce Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbitu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbitu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wal akhirah. Kamar yadda yake yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Amma ka takaita ma akan tsabbitu kadai ya wadatu. Allahumma ghafir lahu, Allahumma tsabbitu, a kadan ka maimaita wannan addu'a su. Idan ba za ka iya wannan addu'a da Larabci, da duk yaran da ka iya za ka iya wannan addu'a akan ma'anar abinda addu'a ta kunsa. A takaice inda yaran Hausa za ka yi sai ka ce Allah ka gafarta masa, Allah ka tabbatar masa da fada matabbaciya. Allah ka gafarta masa, Allah ka tabbatar masa da fada matabbaciya. Iya abinda za ka maimaita, a kaɗan mutum ya maimaita wannan addu'a, ko kuma Allah ka gafarta masa, Allah ka tabbatar da shi da amsa mai dacewa. Iya abinda za ka faɗa. Tambaya da muke a nan, shin wane ne ya lakanta mana wannan addu'a? Fiyayyen halitta manzon rahama sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda Allah ya zaɓe shi takanas ya aiko shi da sunan ya nuna mana yadda za mu bauta ma Ubangijinmu. Shi ne ya lakanta mana cewa in mun binne mamaci ga iya addu'ar da za mu yi masa. shin ya karanta ya sun ko tabaraka ko kul huwallahu da sauransu ko inna anzalnahu da idza jaa ko li ilafi da menene suke gama ta ita li ilafi inna anzalnahu da idza jaa ake gama ta da kursiyu da laqad jaa kun da li ilafi da sauransu to manzon da yazo da suratu yasin da suratu tabara an gane ita ce suratul mulk da suratul ikhlas bi karanta su ba kuma ga iya abin da yace in karanta shi mu'mini na halatta ya shiga gaban Allah ko shiga gaban manzansa kafin Allah ya fadi fada kai ka wuce makadi da rawa ubangiji ta'ala ya haramta mana haka haramun ne mu'mini ya wuce makadi da rawa ubangiji ta'ala ya fada ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi الامام ابن كثير يجي قولا وفيلا لا تقدم قولا وفيلا بين يدي الله ورسوله كركو غباشي الله كركو غباشي منزنسا وجن فدا دا ايكي معنى كركو سكي كو فدو وتا فدا دا سونن عباده سي دان الله ني يجي كو فدا كما كركو سكي كو ايكتا وني ايكي دا سونن عباده سي دان الله ني يجي كو ايكتا tare da cewa ba a taba samun daidai da hadisi daya ko ga ifi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a makabarta a lokacin da ya gama binne mamaci ko ziyara ta makabarta cewa ya karanta aya ta Al-Qur'ani don haka Aisha Allah ya kara mata yadda da ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ziyara ta makabarta tace ya rasulullahi inna ziyarci makabarta ni ya kamata ne na addu'a manzo Allah yace ga addu'ar da zaki assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lalahiqun wa yastakbir wa yarhamullahu almustaqdimin minna wal musta'khirin manzo Allah yace ga addu'ar da zaki hadisin yana cikin sahih muslim kaga anan tambaya ce tace ya rasulullahi inna ziyarci makabarta mi zan yi na addu'a manzo Allah yace ga addu'ar da zaki bai ce ba in kin je ki karanta yasin ko ki karanta tabaraka ko ki karanta kul huwallahu tare da cewa akwai hadisi nassi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna cewa makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane hadisin da yake cewa la taj'alu buyutakum maqabira sai yace fa inna shaytana yafirru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara an gane ku la taj'alu buyutakum maqabira sai yace fa inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara ko kuma yafirru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara kuma Allah yace kar ku maida gidaddajin ku makabarta sai yace domin shaytani yakan guje ma gidan da ake karanta suratul baqara akwai wata riwaya wadda tazo la taj'alu buyutakum maqabira sai yace waj'alu min salatikum fiha ku sanya daga cikin sallolinku ma'ana na nafili a cikin gida to anan da yace kar ku mai da gidaddajin ku makabarta sai yace domin shaytani yana guje ma duk gidan da ake karanta suratul baqara mafhumul mukhalafa anan makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane duk gidan da ba a karanta alqur'ani to ba ya da bambanci da makabarta an gane ku chai fa'id da yace la taj'alu buyutakum maqabira kar ku mai da gidaddajin ku makabarta sai yace fa inna shaytana domin shaytani yafirru yana guje ma gidan da ake karanta suratul baqara wannan hadisi malamai suka ce mafhumul mukhalafa yana tabbatar da cewa makabarta ba wurin karanta alqur'ani bane gaye shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in an gama binne mamaci tsayawa yake akan kabarin yana lakanta ma sahabbai ga addu'ar da za ku yi ku roka ma dan uwanku gafara ku roka masa samun tabbacin bada amsa fa innahu al'ana yus'al domin a yanzu manzo Allah yace za a yi masa tambaya to dan haka anan wato abin da yake sunna kenan shine yin wannan addu'a a tsaye an gane ko ba tsugunnawa ba kuma sannan karanta waɗannan surori wannan dukkansu wannan ba mahallin su bane domin ba wurin karanta alqur'ani bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yazo ga iya abin da ya karantar da mu jana'iza ibada ce tun daga lokacin da mutum ya kwanta rashin lafiya har akai lokacin da Allah ya masa rasuwa a zo a yi masa wanka, a yi masa dukkafani, hatta da yanda za a yi kai gawa in za a yi tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, yanda ake shigar da mamaci cikin kabari manzon Allah ya karantar da mu, yanda ake gina kabarin da zurfinsa da komai manzon Allah ya karantar da mu. To haka addu'ar ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu, in an gama shi ne a tsaya akan kabarin kowa ya masa addu'a. Don haka kar ka yi jiran cewa sai wani ya raba muku addu'a, ana gama binne mamaci kawai daga hannunka ka fara addu'a, kar ka yi jira. An gane ku? Don haka wannan addu'o'i duka ba mahallinsu bane, har ka jana addu'ar wai a Allah ya bamu damuna mai albarka menene da sauransu, wannan duka ba mahallinsu bane. Iya ga abin da ake bukata, ga abin da ya kawo wannan dan uwana ku roƙa masa gafara. Kuma in kai ba maliki ne ma ka koma a littafin malikiya, ita yasin da ake karantawa ba bayan mutum ya mutu bane a zo kabarin shi ba a karanta masa, ka koma nan cikin risala in baka fahimci karatun da kyau. A babu ma yufalu bil muhtadar, baban da ke bayani game da abin da ake aikatawa da wanda ya kai gargara, ma'ana wanda yake cikin hali na fitar rai, shine anan mai risala yake cewa wani daga cikin malaman malikiya shine Ibn Habib, yake cewa an so a karanta ma mutumin da yake cikin hali na fitar rai suratu Yasin, sai yace amma al-Imam Malik baya ganin halaccin a karanta haka domin hadisin bai tabbata ba. To ku gaya a cikin shi tayi mutumin da yake fitar rai, ko kuma kun zo kan gabani kuna karanta mishi Yasin, kaga ba a fahimci karatun da kyau, a cikin risala yake amma ba a fahimce shi ba da kyau, domin hadisin hadisi ne ba yi kwata-kwata bai inganta ba. Na ikra'u ala mautakum surati yasin, surati yasin, ikra'u ala mautakum surati yasin, ku karanta ma mamatanku. Me ake nihi mamata wanda suke cikin halin fitar rai? Domin bi itibari ma sai ku, domin duk wanda yake cikin fitar rai karshen shi mutuwa shine ake nihi. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa innamat tawbatu 'ala Allahi lillazina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima wa laysatit tawbatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an wa lillazina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum 'adaban 'alima. Kuma anan bugu da kari, in kai ba maliki ne wannan ya ishe ka hujja, anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shin da ya gama binne mamaci an bashi helo ya kafa ya fara ya Abdullah ya Abdullah ya Abdullah yayi, to wannan hadisi kwata-kwata ya rushe wannan talqini, domin hadisi wanda aka zo da shi akan talqini na lakanta ma wai mamaci bayan an binne shi a tsugunna a ce masa ya Abdullah ya Abdullah ya Abdullah اذكر أحد الذي خرجت عليه من الدنيا وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإذا سألك الملكان عن ربك ودينك ونبيك فقل لهما الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. To wannan kwata-kwata mai dashi gefe, an gane ku, in kai ba maliki ne kuma cikin risala ka koma sharhinta da sauran littattafan malikiya, malaman malikiya ba su yadda ba bayan an binne mutum wani ya zo ya ringa mishi guri yana gora masa wai kur'an mala'iku sun tambaye ka wane ne ubangijinka, wane ne annabinka, wane menene addininka, wai ka ce Allah shine ubangijina, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine annabina, musulunci shine addinina. Wani dan uwa cewa wani ai gori ne yake mama, bayan mutum ba ku koya mishi ba yana raye, sai bayan ya mutu zaka zo ka lakanta masa? Wannan amsa tun mutum yana raye yake tanada, yake tanada ta wannan lakanta ba abin da za ta kulla ma, kuma balantana ba mahallin ta bane. Dan haka hadisin kwata-kwata la asla lahu, malaman Shafi'iyya sune suke ganin a tsugunna akan kabarin mamaci a masa talqi, amma malikiya ba su yarda ba. Dan haka dai anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya wannan talqini ga iya abin da yake. Akwai karin bayani akan hadisin, insha Allah lokaci ya tafi sai dai darasi ne zuwa, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.